A wani yunkuri da ba a taba yi ba, Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da wasu kudurori 12 waɗanda suka ce dole shugaba Muhammadu Buhari ya aiwatar da su cikin ƙanƙanin lokaci ko kuma su dauki mataki a kansa. Shugaban Majalisar Dattawa Abubakar Bukola Saraki shine ya karanta kudurorin bayan majalisun biyu sun yi wani zama na bazata cikin sirri da ya kwashi sa'o'i 2:30. Waɗannan su ne kudurorin kamar yadda shugaban Majalisar Dattawa Bukola Saraki ya karanta mana.
Resolved as follows. The security agencies must be given the marching orders to curtail the sustained killings of Nigerians across the country and protect the life and properties of Nigerians, as this is the primary duty of any responsible government.
Bukola Saraki yace, a zaman da muka yi cikin sirri mun yi kudurori kuma na farko cikin su shine dole ne jami'an tsaro su gaggauta daukan matakin kawo ƙarshen kashe-kashen mutane sannan su kare kaddarorin 'yan ƙasa domin wannan shine muhimmin ayyukan mahukunta. Abin da yafi daukan hankali a cikin waɗannan kudurorin shine majalisun biyu sun ce suna goyon bayan shugabancin Bukola Saraki, sannan kuma sun ce ba sa goyon bayan shugabancin Sufeto General na 'yan sanda Ibrahim Idris. Muhimman batutuwa biyu da suka bude sabon babi a salon siyasar kasar su ne cewa majalisar za ta fara tuntubar Majalisar Dinkin Duniya domin ta gaggauta nemo hanyar ceto demokradiyyar kasar da suke ganin tana tangal-tangal a ƙarƙashin mulkin Buhari. Sannan daga bisani su haɗa kai da ƙungiyoyi masu zaman kansu na duniya da ke rajin kare demokradiyya a duk inda ake mulki irinta. Honorable Muhammad Gudaji Kazaure dan majalisar wakilai ne da aka yi zaman tare da shi.
Amma a babban abun ne ya taya mun da hankali shine bayan an gama resolution na ƙarshe sai aka ce idan har bangaren zartarwa ba su yi wani abu akan wannan abubuwa guda 12 ba, to za mu yi amfani da ƙarfin majalisa ta kowane fanni mi maganin bangaren zartarwa. To nan ne ban yarda ba.
To ta yaya za ku yi maganin bangaren zartarwa?
Ba wani hanya da za a iya cewa za a yi maganin bangaren zartarwa, sai dai a ce a cire shugaban ƙasa. Tunda ita ce babbar power da muke da ita, kuma ita aka yi magana. Ba a fito ba ne a fili an warware abin don a ce idan shugaban ƙasa bai yi wannan abubuwa da muka ce ba za mu cire shi. Wannan ne kawai ba a faɗa ba.
Amma Honorable Abdullahi Balarabe Salame, a dukkanin abubuwa da aka kudurta sun taso daga wasu 'yan kalilan ne waɗanda ba sa jin daɗin ayyukan da shugaba Buhari ke yi a ƙasar.
Wasu mutane su kawai kansu suka yi sani. Idan suka ga ruwa sun taso za su ci su, ke san an ce in mutum zai faɗa rijiya ko bakin ko hannun takobi aka bashi yana riƙawa. Wannan wani guguwa ce ta taso domin wani wasu ayyuka da wasu suka yi can baya suka taso wannan ayyukan nasu za su ci su. Don haka ba sai an wani da matsayin da suke da su domin su tara mutane domin a zo a taya su kuwa. Amma wannan duka ai ina ganin shi shugaba Buhari mutum na mai natsuwa, wannan yaya kura an ka ce bata kashin dan kura.
Abin jira a gani shine tasirin da kudurorin nan 12 za su yi kafin lokacin zaben shekara 2019. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Lallan shugaba dare me sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in ya ke ko a tashi sama. Lallan shugaba dare me sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in ya ke ko a tashi sama.
Sai yanzu